赶快啊，
有信吗？
Demo be big boys, suna shan kwaya suna gadara. Kani na karfa kai gaggawa da yin asara. Abun ta kan fara ne daban nima ungwada. Da kadan kadan zaka ga kana komawa ka dada. Before you know you don't dey cast, men dey carry you for junction. Sleeping all day, you no fi hustle, no fi function. You see that one don't dey mean say you don't dey lose for your dreams oh. Alaye ba ku din maye, that one no respect oh. Ii matasa ayi shaye shaye amma na kayan zaki. Kwaya in ba rashin lafiya ba me na kai shi baki. Refnol, tramol, shooter, rochi, kodin. Kayan barasa to fa kanina ka guje.
Now you high again, steady chasing all the bad girls. You want the never end the dollar, but don't forget if you get the cash, you need peace of mind. Yeah, good friends, not good weed, good girl, not bad girl. If you're not sick, don't do drugs. That shit will fuck you up. It's halftime and you still drinking, full time you still smoking. This time you're not waiting for the doctor, you just keep popping. Haba mala, karka damu za samu sauki. Ko da daru ai zamu rayuta haukata su. Cigaba daga shi ta babbaka su. Everything joint ka halaka su. Anan muka hadu har kana tambaya ko zaka dan samu naira. Daga nan sai gun shaye shaye. Daga maye suka kama sata, daga sata sai gidan yari. Haba dan uwa.
Kwayoyi, kwayoyi, mata san ku dena kwayoyi. Shan kwaya na da illa, shan kwaya bai da riba. Kwayoyi, kwayoyi, mata san ku dena kwayoyi. Shan kwaya na da illa, shan kwaya bai da riba.
Bai da riba sai dai ma illa ya fidda kai hayyacinka. It takes away your future, your health, kuma ya saka duhu kamar da kikin lagwanin tsohon fitila. I know couple of bright kids da rayuwansu ya juya outside an kasa jorsa dit. Mom and dad are disappointed, kullin cikin hawaye. Guys, who are we to blame? Abokanmu da kawaye. Cause it's a choice, kai ke da zaɓin gobanka. So you decide wani irin uba zaka zama ɗanka. In ƙirki ce ke haka, na san zaki so ki tanka. Be wise, kafin zaɓinmu ya kai mu ga halaka.
Kwayoyi, kwayoyi.